العاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم صلِّ وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين يا ميروكم الله سبحانه وتعالى دي كربا من كياوا وان أيكم من الخير غفرت من كرا كرم دي زنبم دي تقيت ميقار من إيماني دي همة دي إخلاصي kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika walqadiru alayh Allah subhanahu wataala bisa ikon sa da kudurar sa ya kawo mu wannan rana mai albarka a yau laraba inda muke wato 22 daidai ga watan rajab na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da 21 ga watan 5 na shekara ta 2014 miladiya wannan majalisi namu mai albarka muke karanta wannan littafin Minhajul Muslim Minhajul Muslim kullun dai ina cewa ma'anan shi wato tafarkin rayuwar musulmi tafarkin rayuwar musulmi wanda babban shehin nan Abubakar Jabir Al-Jazairi Allah ubangi ya masa albarka ya wallafa mana Allah ya nauya ya masa mizanin sa yana nan a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da majlisi a wajen yana karantarwa kuma Allah ubangi ya ba mu lada na aiki da abinda ya wallafa mana din damu tashi almadatu rabi'atu darasi na hudu fi haddi sariqati akan wato haddi horo punishment na sata a musulunci da farko zamu ji meye ma'anan sata yace ta'rifuha as-sariqatu akhdhu al-mali al-mahruz wato sata a larabci definition in sata a larabce ko kuma a shar'ance shine mutum ya dauki dukiyar da aka killace shi a makillacin da ya dace da shi ala wajhi al-istikhfa'i amma ta hanyar buya a dauke shi ta hanyar buya da waige waige ta wanda ba wanda ya san lokacin da aka dauka din ina fata an gane ko ka an yadkhula ahadun dukkanan kaman daya daga cikin mutane ya shiga shago aw manzilan ko gida fa ya'khudha minhu thiyaban yaje ya debi tufafi a cikin gidan aw habban ko yaje ya debi wadansu abubuwa da suka zabi ci maka ko abinci aw zahaban ko yaje ya dauki zinari wa nahwi zalika da makamantansu wato daukan dukiya a boye a makillacin dukiya kowane irin dukiya da inda ake killace shi kuma akwai inda shari'a ta sanya cewa lalle in ka dauke shi a wannan wajen kai sata akwai kuma inda shari'a ta duba idan ka dauke shi wajen wannan wajen ba a kiran shi sata sai dai mutun ya biya kawai amma ba zai kai a yanke masa hannu ba kaga wajen aje mota ba nan bane wajen aje naira kaga wajen aje naira ba nan bane wajen aje mota kaga inda ake killace shanu a aje su ba nan bane ake aje mota kuma kowane abu da inda ake aje shi yanzu in kana da mota ko tanka ko roka can gaban gida ne a waje dama ko a can bayan gida in a kauye ne cham nesa da gida haka kadan dan distance kaman daga nan zuwa titin nan kaga in mutum a gida yake ba fulatani ne yana da shanu to tsakanin shi da dakin shi akwai dan distance kaman daga nan zuwa masu fulawan nan nan ne garke ake sa ma shanun nan shinge ake sa musu shinge to kaga nan wajen shine wajen killace su kaga nan ko ba za ka iya zuwa ka aje motar ka ta hawa karama a can ba kaga ita ana mata daki misali ko kofar gida asali nan shari'a ta ke kofar gida to kaga waje aje naira da zinari da dala kaga ai ba za ka je shinge inda ake aje shanu kace can za ka aje kudi ba to can in aka dauke su a can ka aje su a can ba a kiran mutumin nan da ya dauke su yayi sata domin ba asalin inda shari'a makillacin su ka aka je aka sace ba aka dauka to duk irin waɗannan kowane abu da inda shari'a ta auna ta sanya masa kaga gona misali gona ana kawo ta daki ba kawo gona daki shi ma akwai inda in an kalla za a ce eh kashi to hukmuha hukuncin sata as-sariqatu sata ita sata a shari'ar musulunci kabiratun min al-kaba'ir babban zunubi ne daga cikin manyan zunubai kaba'irai da Allah ya haramtawa musulmi aikata su harramaha Allah ta'ala bi qawlihi Allah ya karan ya haramta sata da fadin sa inda yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma wato barawo namiji was-sariqatu da barauniya mace idan suka yi sata satan da ta kai rub'u dinarin wato one quarter na dinari shine 7000 nake ji a yanzu to faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu jaza'an bima kasaba sakamakon abinda hannayen nan nasu suka jangwalo musu nakalan kuma horo ne yanke hannun horo ne minallahi daga Allah wallahu shi Allah azizul mabwayi ne hakimu kuma mai hikima ne wanda iya hukunci Allah idan kaga ya horar da mutum wani horo to akwai hikima sosai a ciki sannan kuma za ka ga Allah ya iya hukunci gashi nan raba mutum za a yi da hannun shi amma akwai hikima a ciki sannan akwai iya hukuncin kuma ina fata an gane ko haka za a yanke hannu wala'ana hujja ta farko kenan da ta haramta mana sata duk abinda zai kai mutum ga a kama shi a yanke masa hannu a cire hannu ayar to kaga lalle tabbas wannan yanke hannun mumini musulmi da yake da daraja ba zai zamanto haka kai ba face sai dai wajen aikata haram ne ya janyo masa a tabakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace wala ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam murtakibaha manzon Allah ya la'anci mai sata mai wannan sana'a manzon Allah kai aikayi wani abu manzon Allah ya kalle ka ce kai kan Allah tsine maka don girman Allah ya zaka kalli girman wannan al'amari yanzu ko mahaifin da ya haife ka ya kalle ka ce wani kai Allah tsine maka albarka na la'ance ka ko mahaifin ka ne ya zaka ji don Allah zaka kare da duniyar lahir da lafiya saboda me kana ganin bakin mahaifin nan naka kawai zai kama ka dole ya kama ka saboda girman shi da darajar shi to ka san fa manzon Allah ya fi shi sallallahu alaihi wasallam ka san fa manzon Allah da ya faɗi magana mustajabud du'a ne manzon Allah ya kalle ka ce Allah la'ance ka saboda kazan da kai a kaga mutun ya lalace mahaifin ka ya ma baki ka lalace ka sukurkuce ma ka zama abun tausayi balle a ce manzon Allah ne ya la'ance ka tsine maka ai matsala ta kai matsala fa qala sallallahu alaihi wasallam ga dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun ai la'ana Allah ko la'ana Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine wa asariqu barawon da yasriqul baydata wanda zai sace kwai kwan kaza shine albaydata fatuqta yaduhu tazamanto masa kwannan ya zamanto masa dalilin yanke hannunsa me ake nufi da kwai ya yanka yanzu kwai ya kai 7,700 to amma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine barawon da zai sace kwai kuma a yanke hannun shi ta dalili bi ma'ana ya koyi satan daga kwai ne kananan abubuwa irin kwanka za ya sace ya sace ya sace yana girma yana karo yana growing har ya sace menene kazar wata rana ana nan har ya fara manya manyan sata sai manzo Allah ya fadi minimum abinda ya koya masa satan har ya kai shiga sato abinda ya yanke aka yanke masa hannu domin shi ina fata an gane da yawanci kafin abun duniyar na irin su kyale 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 su wayan nan su mene da can a kauye mutum da kwai yake fara sata idan sata ya gasa haka yake gasa ya dafa ya sata ya sata ya sata da a wani fa ya fara satan kwai yaro eh kwai a wannan zai zama hamshaki saboda shi kwai yana da wani irin test ka dan fara sashi a bakin nan to yau daga ɗayan nan gobe biyu za a buƙata gobe uku gobe hudu wata da kazar da take kwanci a kwan da kwan duk kuma za a hada abu na growing fa sai ka ji kai an shiga satan raguna fasa kofa haka to bi ma'ana annabi sai ya faɗi da minimum mafi karancin abin da ya sabbaba masa satan har ya kai shiga yanke hannu shi yasa ya ambaci kwan hikimin ambatan kwan kenan wanafa an sahibiha al-iman ba manzo Allah ya la'anci mai sata a can wannan hadisi kuma sai ya kore imanin ma daga gare shi wanafa an sahibiha al-iman hina fa'alaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya kore imani ma gaba ɗayan sa ga mutumin da yake sata a lokacin da yake satan sai ce la yasriqu sariqu fa qala sallallahu alaihi wasallam ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wato ba barawon da zai yi sata a lokacin da yake satan yana tare da imani imanin rabuwa da shi yake imanin sai ya tashi kamar wani dan cloud saka gajimare haka sai ya rabu da shi sai ya yi hangin haka lokacin da zai je yi sata ina gama sata yana tafiya shikenan sai imanin kuma ya dawo back haka nan mamman zinacin da yake zina a lokacin da yake din sai imani ya ware gaba ɗaya ya fita je can ya yi hanji a wani gu sai ya gama ta'asar sa ya can kuma ya zo ya dawo a tawaye ba a yanda yake da ba incomplete haka imanin zai dawo Allah rufa mana asiri wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi na uku fi bayani annaha haddun min hududillah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya nuna mana cewa fa ita sata tana da ukuba na musamman da Allah ne ya iyakance ya tantance irin ukubar min hududillahi ne tana daga cikin haddoji na Allah wanda Allah ya tanada musu ukuba na musamman yuqamu ala kulli ahadin kuma ake zartar da wannan ukubar akan kowa da kowa kuma koda dan waye koda girman wannan mutumi ina ya kai inda har ya taba wannan to Allah ne ya zartar da irin ukuban da za a masa babu favoritism azo wai za a shiga a fita dai a dan kashe maganan babu wajen haddiwa na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen ta ma kuji yace wallazi nafsi biyadihi naran ni Muhammadu naran sai da wanda numfashi nake hannunsa ko kuma na rantse da wanda raina ke hannunsa shine Allah law saraqat fatimatu bintu muhammadin da yau fatima yar muhammadu fatiman da na haifa inji annabi haka ya ga masahabai law saraqat da yau za a kamo mun ita a ce tayi sata manzo Allah ce wallahi laqata'tu yadaha wallahi sai na yanka hannunta a gaban kowa fatimatu yar muhammadin gamun macen da ta kai Fatima daraja gamun kuma wanda ya kai mahaifinka daraja a nan duniya ma da can kiyama gamun wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam to ba wani dan babba kenan yar annabi dai a ce inda ta yi an yanke mata gamun wani babba da zai zo a ce yar shi ba za ta taku ba girman nashi dai bai kai ba na wani tabi'u tabi'ina ma wallahi na a ce annabi to an kure kenan kuma kyawun shugaba ya rika buga example da kansa da yayansa ce da dana ne yayi kaza dana masa bulala a ji shugaba ya fito ya faɗi haka wallahi kowa zai natsu zai ce lallai akwai adalci kuma kowa zai shafa wa menene kansa ruwa tunda kaji ya ce dan shi da yayi to wallahi mu kiyaye wannan mutum mu kiyaye saba wannan doka dalilin da ya sa manzo Allah ya faɗi wannan hadisin akwai wata mace daga bani mahzum banu mahzum dinnan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana surkuntaka da su na aure to wata ce fa a cikin kabilan can taje tai sata ta sace abun wuya kaman fa yanda wai suke da manzo Allah kaman a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri bayar biya misali to sai a ce wata bayar to lokacin da manzo Allah yake haka din sai ya duba wata kabila sai ya auri yar su to dukkan wannan kabilun sai a rika daukan su a surkan manzo Allah gaba daya sai wata from nowhere daga cikin wannan kabila bani mahzum sai ta sace sarka aka damke ta kuma sarkan ya kai yanda za a yi rub'u dinari inda za a yanke hannu sai sahabbai suka fara miki to anya ce surkar manzon Allah ace za a yanke mata hannu an kama ta don Allah suka zauna suka tattauna ya kamata a tura wani ya je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana wannan magana kawai a soke ta kawai saboda ai wato zai tarnishin image din menene surkar manzon Allah wato zai zubar da mutuncin matsayinsu da makamantansu na manta sahabin da suka aika ko Usama bin Zaid sai suka dan shirya suka tura suka ce to kai kana kusa da manzon Allah kaza ka je ka masa magana da yaje yace gashi atashfa'u fi haddi min hududillah Usama bin Zaid kazo ayi alfarma akan abinda Allah ya zartar Allah ya ce ayi abu kace wai kazo neman alfarma atashfa'u fi haddi min hududillah manzo Allah ya tamaimaita abun har sau uku kowa yaje kawai jikin shi ya mutu to shine ce kai bari in ga muku in tabbatar muku wallahi na rantsa da Allah da raina ke hannun shi sai ya faɗi wannan hadisi da Fatima ce yar Muhammadu tai sata na sai na yanke hannunta kashin ba abinda zai hana a yanka ta hannunta a wani hadisi a wannan waje yace shi yasa Allah ya tsine ma Yahuda da Nasara idan babban mutum ko yar babban mutum tai wani abu na haddi sai a rufa a bashi idan talaka ne marar galihu marar gata yayi sai a zartar masa to Allah ya musu fada mataka ina fata an gane ko na uku bima tathbutu sariqa ta wata hanya ce sata ke tabbata tathbutu sariqatu bi ahadi amrayni sata tana tabbata ta hanyoyi guda biyu ne dayan biyu bi'tirafi as-sariqi as-sarih shine mai satan yazo yayi confessing yayi bayyana cewa lallai shi yayi satan bi annahu saraqa shi yayi satan i'tirafan shi yaka kanshi ya tabbatar wa mutane jama'a naji kuna zargin juna a jefa ma wannan wannan satar ni nayi ta a daina zargin juna a daina abun nan tuhuman juna ni nayi ta har ga Allah ina fata an gane lam yalja ilaihi ilja'an bi darbin aw tahdidin ba wai ta hanyar duka aka masa mai tsanani ba ko kuma aka tsoratar da rayuwarsa aka ce in baka ce kai ne ba za mu kashe ka kace kai ne kai wannan sata in ba haka ba za mu kashe danka ba onda wannan duress din ya fadi yaje yayi confessing a yana cikin hankalin shi ba wanda ya dace shi ka san sometimes anan kaman binciken mu nan yan sanda a gana mutum azaba a sosorin nashi da wuta a gana masa hari don tsananin azaba ya gommace ma ya ce shi din ne ma yafi masa ko zai samu rangwame to ba a son mutum ya bayyana a irin karkashin wannan yanayin azabar ce ko Ammar bin Yasir da Abu Jahal yayi ta'azzabtar da shi yayi ta'azzabtar da shi yace the only way kawai ka zagi annabi kawai umbarka yake amma da azabar ta kai matuƙa fa sai zagi annabi Abu Jahal yace to je kana jani kama shine sharadin ka ya garza ya aguje na kuka ya je fada gaba manzala ce ya rasulullahi na halaka nabi ce me ya halakar da kai Abu Jahal ya ta azabtar da ni ya gana mun azaba na kai matukan da bazan iya daukan ta ba ko jure ma azabar yace sharadi ɗaya ne sai na zage ka ya rasulullah tun ina ki yana tsananta azaban ina kin har ya kai sai da na zage ka manzo Allah yace ya kaji zuciyanka a lokacin da yace bana so ya rasulullah yace to gobe ma in sun kama ka suka maka azabar suka ce sai ka zage ni ka fita ka zagen ba komai amma mahaifin shi Yasir fa an kashe shi da yaki mahaifiyar Sumayya fa an kashe ta su ma aka gindaya musu wannan sharuɗan ku zage annabi kawai Muhammadu shine mafitan ku suka ki suka mu amma shi dan bai iya tolerating ba bai iya jurewa ba saballantana wannan a zo a hada maka wata kujera ta wuta jona ta yi shaukin din mutu a sa mai wata hulan kwano a buga ma wani irin duka da ake mutum haka a kunna wani pau haka kawai sai ka ga mutu ya zauna haka kawai ma malam bai san ma inda yake Allah kwa wata rana muka da waɗansu ƴan CIN fuwannan suka zo a nan tun masallaci ne na inda da yake nan suka zo mun wannan ya ce salamu alaikum wannan shi ɗan general wai general Kasim me wace Kasim daga ina ne na ce a welcome sa wannan shi kuma ɗan general wane ne suka zo mun su uku sun fito Liberia ne peacekeeping na ce sannunku suka ɗauko takarda suka miƙa mu na karanta please malam those people they need your assistance and attention you have to listen to them aka sa haka because you are the only person that can solve their problem you are the man of God who sent by God to these people to menene men irin wannan dai dace duka ina karanta mukaddimar waɗannan kalmomin na san kawai karshen kawai shibuci ne shibuci ne eh to suka ga mu nace to menene ga takarda wai suna da wani dan abu ne haka wani dan kwalba ne mai kyalli menene can dai da ka san a rana ɗaya ba za a fito ba sati ɗaya muka yi fa da su billahi allazi la ilaha sati ɗaya sai suka ce mai curi ne da kuka same su a can din a Liberia a peacekeeping aka harbe wata helicopter ta tarwatse abun ya fadi suka hange shi yana kyalli suka sashi a juhu suka zo suka nuna wani malami a gwando sa can bakin rafi akwai wata kwata ina sabo a nan fa bazan gane ma kwatan a gwando san nan ba wallahi wai malamin anan ne da suka nuna mai ce cool you are moving with millions suna yawo da miliyoyi a aljihun su ba su sani ba malami wai ya fada musu amma malami ya san yadda za a same shi a samu waɗannan kuɗin amma sai sun ka yardadden mutumin mai amana wai duk Kaduna ne kaga ne da mota fa anan fa wai in shiga muje ina mun malami nace a'a ai duk abinda za a yi a masallacin nan annan ofis za a yi wallahi ma mana 2002 ko 3 haka sace me duk nan za mu yi shi a gama ina abun wai ina malami ce ba a yi hau da shi hatsari ne yau da shi an kama su da shi suka dawo yau suka dawo gobe unzo nace sanfa nan za a yi aka yi kwana suka yi kwana uku suna zuwa nace kai wannan abun fa ku kuke bukata ba ni ba saboda haka ni zan ga muku condition ina ku bi nan za mu yi abun a office da komai mu gama shi a lokacin na yi network na hada da CID da wani malam Salisu na yana sa wata jallabiya da gemu da abin nan nace to ka zo fa akwai wani abin nan abin da za a kama anan muka zauna a office wallahi idan suka fita nan waje na sai sun labe a wajen food palace na sai sun yi minti goma suna kallo na shi zan fita ne in kira wani ne suna monitoring movement ina sai su rabu haiɗe ya tsaya ta can ɗaya ta can ni kuma haiɗun zauna sai na minti 30 sun tafi haka muka yi ta yi to na ga Salisu gashi to Allah ya kawo Salisu in suka zo suka tarar da ni a office in ce Salisu abinda za a kai ka ɗau littafi ka nuna kana karanta alifu ba'un a wajena ne kuma baka jin turanci baka jin komai sai mu zauna sai sun zo Salisu ya gudu ya ɗauki littafi malam da Allah ne wannan alifun ba'un ya ce kai muna having important people kana damu ka bari sai an jima sai ya dan zauna a jiya alifun ba'un ya ce kana damu mu yana cale yana laɗe a office yana ce yana laɗe ma malam to ya ne muna magana da turanci akan shi wannan local man ne bai jin komai alifun ba'un mai ce karanta ranan da suka nace sai muka kai aka kawo abu wanda za su shiga hannu kenan aka kawo abun a wani auduga haka aka warware aka warware brass ba kawai ina abun ginin nan da wani dan ruwa haka kawai ma malam wallahi a takaicin takaicewa dai da suka abin nan ranan da za su shiga hannun kenan ta suka shiga ma Salisu ya cire pistol ya aje ya sa tabaro bakake ya ce mai ku yake kawo ku wajen malam kullum ai da suka ga pistol da anka haka sai ɗaya wai heart attack ɗin shi ya tashi sai ya iri haka sai ya faɗi ya suma shi kuma ɗaya har ya jefar da abun a window na da nan akwai ƴar katanga sai abun ya daki ƴar katangan ya faɗi kawai daga window ya Salisu an so what me yake kawo ku kaza kaza me yake kawo ku kaza kaza aka damke su aka sa musu anka aka ce za a je a kai su inda aka kashe waɗansu amro ba can cikin CID mai what you concerned with dead body yace that is where you are going now sai ka zauna da gawakin akwai amro ba da aka harbe suka yi irin abin da kai muka yi da mota nan na kira malamai na ce ku zo ku ga mutanen ku sun shiga ko ya ce ku je kawai malam wai kar ya kalle shi yayi makin din shi ya dawo da haka muka yi akai can babba yana ce har ya jefar da abun kafar shi baka rugurguza mai kafa ba to nan ne naga irin wannan dukan shi yasa nace muku sai a zaga ta bayan sai wani pau haka sai kaga wuta ya bushe haka kai to ire-ire waɗannan sun kai ya kai so goma anan ina gamuwa da so goma kawai wallahi Allah ubangiji ya rufa asiri waɗansu su ɗanci nasara don mutum baya sani mutumin Allah ne akwai wanda ya yi shekara biyu yana itikafi a nan mai itikafi a nan da karatu sai da ya cuta 350 a nan ya bar nan wallahi yasa na karɓar masa ya rubuta cek na je banki aka ce ba mai irin wannan suna sai haka muka je da shi yana nan cikin tarihi mumini irin shi anan in ana itikafi da tambayoyi to Allah ubangiji ya rufa asiri ko wannan ya kamu din nan za a yanke mai hannu irin cutan da yayi wannan mutum to Allah ubangiji ya rufa mana asiri haka za ka tarar da jallabiya da komai za a zo maka ana ta istighfari kuna magana ana salatin annabi ana jan charbi hatsari ne waɗannan to mutum idan ya zo ya confessing da kanshi ba dukan shi aka yi ba barazana ga rayuwan shi aka yi ba to sata ta tabbata ko kuma shahidai guda biyu shaidu guda biyu adilai su tabbatar cewa shi ya yi satan sun gani amma ka'ida ta musulunci idan mutum ne ya kawo kanshi ya yi confessing ya buɗe baki ya ce na yi zina ni na yi sata ni na yi kaza daga baya ya zo ya janye shari'a tana yadda da me janyewarsa wa in raja'a fi itirafi idan ya janye fala tuqta'u yaduhu ba za a yanka hannun shi ba wa inna ma alaihi damanul masruq faqat sai ce ya je ya biya kawai abunda ya satan nawa ne kudin sa ya je ya biya iz qad yastahibbu an yulaqqada al inkara talqinan hifazan ala yadi al muslim domin takan yu wato a musulunci mustahabbi ne aje a cewa mutum ka kai kanka wani kai sata Allah rufa ma asiri ka kai kanka wallahi gobe ka je ka ce ba kai bane wadansu suka sami suka lakana masa aka farasa hannu yake kai shi ma yayi tunani fa aka rasa aka lakana masa ya je ya ce ba shi bane hifazar ala yadil muslim don kare hannun musulmi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idra'ul hududa bishubahat kutun kude haddi zartar da haddi a duk lokacin da kuka lura wata shubuha ta shigo kutun kude wannan haddin karku zartar da shi iya iyawanku ya wani jiya ta ce mana kai ne yau ka da ta ce wallahi tallahi ni dai jiyan to Allahu alam me nasha ni dai tunda nasha wata coca cola haka nan ma naje nayi kyautan kaza ban ma sani ba ko na mariwa ne to kada mu yadda mu zar mu firin ja da cewa makaryaci ne sai an yanke manzo Allah ya ce a duk lokacin da kuka gamu da wata yashuwa kar ku yadda ku zubar da jinin musulmi ku bar shi shi da Allah shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu shurutul qat'i sharudan yanke hannu ba a yanke hannun barawo sai waɗansu sharuda sun cika shine mala yace yushtaratu fi wujubil qat'i tawaffuru shurut at-taliya wato an shardanta wajen yanke hannu sharuda kaman haka na farko an yakuna sariqu mukallafan wato barawon nan da ya saka na a tabbatar mukallafi ne me mukallafi ya zamanto baligan aqilan baligi ne ya balaga kuma ya mallaki hankalinsa li hadisi saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an dauke alqalami daga kan mutum uku duk abinda suka yi ba a zartar musu ba a kama su da laifi daga cikin su akwai almajnun ko mahaukaci sai ran da ya warke sai asabi yaro da bai balaga ba sai ran da ya balaga sharadi na farko barawan ya zamanto baligi mai hankali sharadi na biyu Allah ya kuna sariq walidan li sahibil malil masruq kar barawan nan a tabbatar uba ne ga wanda ya wasata kar a tabbata kar a samu cewa barawan nan wajen bincike a tarar uba ne ga shi wanda aka yi wasatan nan domin anta wa maluka li abika ba za a taba yanke babanka hannun shi ba don ya maka sata annabi yace da kai din da abinda ka mallaka na mahaifinka ne ina fata an gane ko can kana fata ko misali ko wani gari kawai assalamu alaikum hankali dade je barawa ya shigo fa ya sata an danke shi yace ku kai shi kotu kawai kai tsaye kai shi kotu kawai aka kai shi kotu na ya yanke ai na ya sata kaza kalhaba an yanke hannu ya tabbata kawai kuje sai aka ce sanawa na ranka da ashe ba bane ba ina fata an gane wajen binciken ne aka yi bincike aka ji ashe mahaifin shi ne mahaifin shi ne ko to ta ce a mahaifi ne baba je ka gida babu wani hukunci dukiyan danka ne eh amma invoice ba sa ne fa ah Allah ka dakin babanka ai kin za a bin in baba ya kai kotu fa kenan ya kai kotu wato duk waɗannan abubuwa da muke faɗa abunda yake haƙƙin ka ne kana iya yafe shi kafin a kai kotu amma haƙƙin Allah kaman zina ba a yafe shi ba wanda zai ce ya tace na yafe kuje har mutum ta yi zina a kamo za a kai ka ce ya tace na yafe ai ba haƙƙin ka bane ba haƙƙin ko kuma matan mutu a kama ta yi zina da shedu hudu za a kai ta ce mata ta ce na yafe ƙaryanka wannan duk ba haƙƙin miji ba haƙƙin mutu haƙƙin Allah ne duk al'aura farji haƙƙi ne na Allah wancan Allah ne mai sai amma kuɗi nawa ne ko ba haka ba shago da aka balle nawa ne motar da aka ɗauka nawa ne agogon da aka sace nawa ne to wannan mutum zai iya yafewa kafin a shigar kotu. Amma har in mutum ya fara kaiwa kotu aka bada shaidu ba janyewa, nan kuma haramun ne alkali ya ce ba zai zartar ba. Amma kafin a kai abun kotu mutum zai iya ce ya janye ya yafe je ka kawai. Na'am. Matan mutum kamar yadda Hindu din nan ta zo ta tarar da manzala ce mijinta baya ce da ita baya kaza kaza, zan iya daukan dukiyar shi, ya ce ki dauki abinda zai ishe ki bil ma'ruf. Haka nan mace da mijinta, Allah rufa su, ka idan ta dame ka da satan dai ka ce je ki kawai, ko kaga za ka iya daure a haka to shikenan, amma ba za a yanka hannunta ba. Me yasa ba za a yanke hannun mahaifi inda shi ne ya ma dan shi sata? Wala wali wala waladan lahu ko wala zawjan, haka nan ma okay walidun lisari wala waladan lahu, haka nan ma vice versa kai anan da ba a yanke masa hannu don ya sace dukiyar mahaifin shi. Wala zawjan aw zawjatan, haka nan ma couples, miji ne ya sace dukiyar mata ko mata ne ta sace. Baina lima li kulli minhuma ala al-akhar min huquqin fi mali, domin kowanne yana da wadansu haƙƙi. Takaryu dan nan uban nan baya kyautata masa ne, baya bashi haƙƙi na biyan makaranta, baya bashi haƙƙi na cin abinci, yazo ya sata don ya ɗebe kuɗin don ya je ya yayi wani biya buƙatun shi. So anan da ma ba a yanke mai ƙwarai da gaske ba a wannan bane. Na uku, Allah ya kuna lisariki shubhatun milkin fil mali, kar a samu shi wanda yayi satan da dukiyar wanda aka satan a samu akwai wata yar shubuha. Shubuha shine a ce company ne, suna da company tare, sai yazo ya sata, kaga shi ma yana da wani dan shiya a ciki, ko a samu wannan ragon na gado ne na gida ne duka, shi ma yana da dan wani shi ya sai yazo ya sace ragon zai je ya sayar. To duk irin wannan idan aka lura akwai wata ƴar shubha, shi ma yana da wani abu a cikin wannan abun da aka sata din, shine fi malil mazbi ani bi ayi wajhi shubha, ta kowace fuska in an kaga akwai wata shubha ba abin nan. Kaman saraka rahanahu, mutun ne yazo ya baka ajiyan jinginan 10,000 ya karbi bashin ka, sai ya zagayo kuma yazo satan 10,000. Kunga asalin jingina ai tashi ce, ka bashi 10,000 ya baka wata jingina, sai ya lallabo da dare kuma ya zo zai dauki jinginan, dama ai tashi ce jinginan pending zuwa lokacin da zai biya ka. To kaga akwai shubha a shi tashi ce minal mut au ujratahu minal musta'jiri indahu. Ina fata an gane ko, ko mutun ne wato kudin haya, yana binka kudin haya, shikenan sai wannan kudin hayan da suna wajenka sai ya zo aka samu ya dauke su da daddare, hakika biya sai ya dau kudaden, sai aka samu ashe wani dama hai kudin hayan shi ne, hakkin shi ne da yake wuyanka, baka bashi ba ya biyo ya dauka. Na hudu, an yakuna al-masruqu malan mubahan la khamran, shari'a tana kallon wani nau'in irin wani nau'in dukiya ne ya sace maka, ya zamanto dukiyar nan wanda musulunci ya halatta a mallake shi, ya halatta a mallake shi. To wannan da aka zo aka yi satan sai aka samu abin da ya je ya sata din giya ne ya tsallake shago, ya fasa shago, ya sato giya, katan din giya. To ko da ta kai nawa ne kimar giyan, giya ce wannan ba za a yanke hannu don giya ba. Au mizmaran, ko irin kayan kide-kiden nan, bigul abun hurawa ko piano ko menene, kayan lahau dai na sharholiya can da ake kide-kide da su, ba a yankawa. Wa an yakuna baligan rub'a dinarin fil qima, duk abin da zai sata din kuma ya zamanto lallai wanda musulunci ya halatta ne a mallake shi, kuma ya zamanto ya kai rubu'u dinari. Da kaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadu sariqi, ba a yanka hannun barawo, illa fi rub'i dinarin fasa'ida, sai abinda kimarsa ya kai rub'u dinarin zuwa sama. Amma duk abinda ya gaza rub'u dinarin shine kaman 7,000 yanzu ko 8 ma ya kai 8 nake ji ko yawa 8 yawa 8,000 and above za a yanka hannu. Amma daga kasa da 8,000 ba a yanka hannu. Duk wani abu wanda kimansa da value din shi ya kai 8,000 and above shine ake yanka hannu zuwa sama. Amma wanda bai kai 8 ba, sai dai kai a kira mutum a ce ya biya abun, ya biya abun, sannan kuma a mai dan bulala saboda yayi trespassing ko ba haka ba, ya shiga hurumin wani a dan masa wani dan abin nan horo game da wannan kare ya sace. Kada ka sake haura katangan wani daga yau, kaji ko, kada ka sake samun wani ya sa kwado a daki ka balle, to sai a masa wannan horon daban. An yakuna almalul masruqu fi hirzin kadarin, ya zamanto dukiyan da aka sata din a inda ake killace irin shi ne, kaman gida ya shiga yayi satan, au dukkanin ko shago, au haziratin, haziratin shine store, au sundukin ko akwati ya fasa, wa nahwi zalika, da makamantin su, mimma yu'tabaru hirzan, kai ne ka ajiye kudin ka kofar gida nan asalin wajen ajiyan kudi ne, to in mutum ya dauka kawai ba za a yanka masa hannu ba. Kai ne ga gidanka amma sai ka ajiye motar ka can kan hanyar can, sai aka sace a hirzin mota shine kofar gida, kofar gida. Na shida, Allah yu ukhazal malu ala wajhil khilsati, kada ya zamanto daukan dukiyar da aka yi ta hanyar menene irin yan menene ake fada al-khilsati, irin ta sani yawa sani shi sani, ai kawai ana ce assalamu alaikum ina gajiya ya kaza kaza kaza, ai wallahi kai amma ai wannan fankan ta mu a wannan kana daga ido kai sai aka zare, wannan ba a kiran shi sata. Sata shine asali mutun ya lallabo, ya lallabo a duhu inda ba ko a boye yayi kwanto ya je yayi sata, shi ake kira sata. Amma wannan sani ba a kiran shi sata, ko pickpocket ko me ake kiran shi, yawa mutum yana tafiya kai cikin jama'a kawai fiuta ya sa aljihu, irin nan ba a kiran shi sata, sai dai ai wani horo daban kawai. Wa hiya an yahtatifa shay'a min bayni yadi sahibihi, ko kuma kana tafiya kawai kana rike da leda ko po, sai mutum zai fisge shi piu ya gudu, wannan ya kwace a boye ne, ba a boye bane ya dauki wannan, he dai a ce wannan kwace, wa yafirra hariban, ya arce a guje, to yan abi irin wannan ba a masa. Abu awil ghasbu wa huwa al akhzu ala wajhi al ghalabati wal qahar, ko kuma kwace kuyi kokuwa ratatata ratatata ratata, ya kada mutun ya zare ya tafi, nan shi kwace kenan, wancan fisge ne, wancan kuma sane. ولا على وجه الانتهاب وهو الاخذ على وجه الغنيمه, haka nan mutum baya ba yanke hannun shi idan ya dauki abu a bisa ganima. An-nahab, an-nahab shine manzo Allah musulunci ya ba mutum dama lokacin da ake yaki da kafiri, manzo Allah ce duk wanda ya kashe kafiri suka yi artabu da shi, shine ya cancanta ya kwashi dukkan abin da ke jikin shi na dukiya. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. منذ الله صلى الله عليه وسلم ينكا باتا فادا وكم مها انشم متن لان فوانا انكنا ما يودري وان دي اكار يقول انك تاني يودرا وكما يها انشيكا ينا جنكا دا سروتو كوي الشهر يزاري قد ولا منتهب وكما تنقوا اتشي وان دي kwace kayan mutum ta hanyar yaki, wala mukhtalisin ko ta hanyar sane, duk waɗannan babu yanka, ba a yanke musu hannu. Ina fata an gane ko? To sai na biyar, ma yajibu ala sariki, me ya wajaba akan shi barawo, yajibu ala sariki ba'da idanati haqqani, daga lokacin da aka tabbatar yayi satan kawai, sata ta tabbata ta hanyar shaidu kuma ya cika waɗannan sharuɗan, to lokacin da aka gabatar da shi akwai haƙƙoƙi biyu akan shi barawo. na farko damanul malil masruq in kana bi yadihi aw kana musiran wa in talifa al malul masruq fa huwa fi dhimmatihi liman sarqahu minhu. Na farko idan aka kama shi aka tabbatar ya cika sharuda, sai a ce ya kawo wannan dukiyan da ya sata, number 1 kenan. Ina motar da ka sata ga ta nan, ina dukiyan da ka sata ga ta nan, a kawo wannan dukiyar a mayar wa mai shi abinda ya wajaba akan shi na farko kenan. Idan dukiya yana hannun shi, aw kana musir, idan har ya kashe dukiyan babu shi talaka ne shi kenan, koda shi sai a bi shi bashi. Wa in talifa almalu, idan har ya halakar da dukiyan almasruq wanda ya sata, fa huwa fi zimmati, yana nan ana bin shi bashin shi. Dukiyan duk ran da ya samu zai je ya ta aiki, yana tara kudin nan ya biya mai su. To let azum an kama shi, akwai abun yanzu ya kawo shi, blackberry ya sata. Ina blackberry na ka dauka? Bayan shaidu sun tabbatar kaza kaza, wallahi gashi, wallahi sharrin shedan ne shi kenan, ka dai sata ai kawo shi. Next abu na biyu kuma sai me? Sai yanke hannu, sai yanke hannu, shine na biyu. Sai ya an tabbatar ya ka abinda ya satan, an karba an mayar wa mai haƙƙi haƙƙinsa, sai yanke hannu na biyu ya biyo baya. Na biyu shine alqatu, wancan haƙƙi ne nawa aka kwatan masa na mai shi, wannan kuwa sai azartar masa da haƙƙin kuma mahalicin shi. Alqatu, sai yanke hannu ka haƙƙin Allah ta'ala a matsayin haƙƙin Allah madaukakin sarki, idil hududu maharimullah, domin duk wani haddi wato keta hurumi ne na Allah aka keta. Yanzu mutum in ya bige wani, ba ana biyan ƴan uwan shi diya ba a mota by mistake, ba ana biyan ƴan uwan mamacin diyan ba, sannan kuma yazo yayi haƙƙin Allah azumi wata biyu, mahalicin wannan ran kenan, mahalicin wannan ran. Na fata an gane ko? Idhil hudud, wa idha lam yajib alqat'u li adami tawaffur ash-shurut, idan kuma sharuda basu cika ba ta yanda za a yanke hannu, fa damanul mali lazimun lahu li sahibi, amma fa biyan wancan mutumin wajibi ne, wanda akai wasata ya nemo kayan na biya shi wajibi ne, duk da cewa shi haƙƙin Allah sharuda basu cika ba. To bin da sharuda basu cika ba wajen zartar masa da haƙƙin Allah, fa ba zai bata haƙƙin dan adam ba, don ba a zartar masa da haddi ba. Haƙƙin wanda ya sata dai yana wuyan shi zai biya, qalilan kana aw kaseeran, abinda ya sata mai yawa ne ko mai dan kadan ne ana dai bin shi bashi, matukan da ya kai rubu dinari. Wa sawa'un kana sariqu musiran am mu'siran, sawa'un, barawon yana da halin biyan ko kuma matsiyaci ne, bai da komai, duk dai haƙƙin wancan dai ba zai salwanta ba, za a zartar masa da yin wani irin aiki na dako ko menene ya je ya san, duk yanda zai tara kuɗin nan ya biya. Na shida kayfiyatul qat'i, yanda ake yanka hannu, an tuqta kaffu sariqil yumna min mithal, daga nan nan wrist nan na hannun dama ake fara yankawa, daidai wuyan hannu wannan joint din nan ake yanke hannu. Ina fata an gane ko? Yawa, min al-mifsal, min mifsal al-kaf li qira'ati ibn mas'ud faqta'u aymanahuma, domin a wata qira'a ta Abdullah ibn Mas'ud, was-sariqu was-sariqatu, wajen faqta'u aydiyahuma, sai yazo da wata riwaya faqta'u aymanahuma, ku yanka hannayen daman su. Kaga ai a Saudiya inda da ake muna jami'a haka, wani katu mutum ne zai zo kai sai ya kama mutum haka tanan, ya sa hannun a lokon mutum haka, sai ya rike kawai, ya rike hannun haka, sai mai yanka ya je can shi kuma sai ya ja nan, wannan ya rike hannu ya makala shi anan, wannan mai yanka sai ya ja nan, sai dan ramin nan ya labu ne, haka ga ya sa wuka shot kawai, simple kawai, sai an dan ja shi haka sosai yanda zai dan bada gap yan joints din haka, sai kaga dan rami nan haka ya bai, haka shot kawai wuka, ba wai haka za a kwararru ne fa, kwararru haka za a danna ta kai shot kawai an ce. Ina fata an gane. Sai shari'a ta ce sai a rataye mai hannun kaman sarka, a sa igiya a daure hannun yatsun haka, sai a rataye masa ita kaman sarka haka, ya wuni a tsaye a wajen duk wanda ya zo ya kalle shi sai ya ga yana haka yana kallon hannun shi kai ma kana kallo amma da a Madina sai suna dan sa wani dan igiya ne haka kawai kamar dan igiyan wanki haka sai a rataye hannun yayi talilo da mutanen mu in sun je haji irin matan wallahi ba zan bi nan ba wai hannu fa kai fa aka gani yana lilo abi ta ce a yi masallaci dan filin nan haka da sa'anan aki yanzu wanda ya san Najeriya Haji Mission can wajen Uhudu dinan wajen Baki'a daga Baki'a wannan wajen wannan wutan nan ya ake kiranta ma traffic light na Baki'a haka idan mutai Baki'a can ya abu ne in ya tsallaka haka in zai tsallaka wajen abin nan akwai inda ake saida kayan ganye su timatir su menene nan wannan filin ake yanzu da a harami ne wajen Babu Salam ina idan mutum ya yi gabas can ya yi yamma can wannan filin da nan ake ana fitowa juma'a ta sai a yanka idan aka yanka sun matu samu sai a dandaƙa hannun yadda jini ba zai riƙa a tsare jinin bigamti hafi zaitin magliyin sai a tafasa mangyaɗa sai mangyaɗa ya tafarfasa ma malam dinnan to sai a tusa hannun a ciki haka sai a dan juya hannun tuwo haka dinnan ga shi nan ina jin an faɗa da turanci ko yawa mangyaɗa in ba su da mangyaɗa dai wani available mai dai kawai haka ko man masara ko man irin vegetable oil dinnan sai a tafasa shi sai a sa hannu menene hikiman sa hannun a sashi a ciki ya soyi fu haka dinnan tusaddu afwahul uruqi domin ya rufe hanyo jijiyoyin nan na jinin da aka yanka sai su gaba ɗaya sai bakin su ya hade sai wajen ya dunkule kawai fa yanqati'u damu sai jini ya dauke ya daina zuba wa yustahabbu an tughallaqa fataratan fi unuqihi tu'allaqa ko wato anso shi wanda aka yanke wa hannun a rataye masa hannun a wuyansa fi unuqi sariqi lil ibrati nauni dan awa daya a wajen ce zo nan ka tsaya nan sai a rataye mai hannu daidai inda mutane suke wuce ya tsaya kawai kamar wanda yake rike da wani hoto ya sumar da wani wata sata ai wani mamalan in aka masa to haka za a yi kawai na koi ma la qat'a fihi abinda ba yanka a cikin sa la yajuzul qat'u fi sariqati mali ghairin mahruzin wato baya halatta a yanke hannun mutum in idan ya sace dukiyan da ba a makillacin ta take ba aka ajiye ta ina fata an gane kawai mutum kai ya ajiye kudi misali a mota ba a yanke hannu ana asalin kuɗi suna can cikin ɗaki ne ba a yanke wannan sai dai a yi punishment ko a ce ya biya su ba a yanke misali hannu ga wanda ya sace sa can kiwo suka je mutum ya saɗa ya cafke wata sa a daji suna kiwo domin wajen ba ma wajen makillacinsu ba ne ina fata an gane ko yawa duka irin waɗannan shi ne za mu ji wala fi malin la tablughu qimatuhu dinarun rub'u dinar haka nan duk dukiyar da aka sata wanda value dinta bai kai rub'u dinar ba a yanke hannu wala fi samarin fi shajaratin haka nan mutum ya shiga gonanka gonan mangoro ya je ya diba mangoro ya sha wannan ba a yanke hannun shi ina fata an gane sai dai in yazo da buhu ne ko kwando to kai ka san ya sace ne don ya sayar amma mutum yana tafiya ya ga gwaiba ko mangoro haka a gonanka ko lemu ya dan shiga ya tsinki biyu haka uku shari'a ba ta ma kula irin wannan albarkan dama ka yi shukan kenan ai ina fata an gane kwari su ci dan adam ya ci amma inda zai wuce misali a zo da wani roba ko buhu a yi ta ɗiba ana sa a mota shi ne matsala ina fata an gane ko aw fi tamrin min nakhlatin ko dabino ne gonakin mutum ne na dabino kai ana wucewa kai aka ga dabino sai mutum ya tsinka ya ci ya dan ci ya tafi wannan babu komai babu ma wani abu to amma inda za a tsinka da yawa to wannan ba za a yanke hannu ba sai dai a biya kiman ayima mutun gargadi ya dena wa inma yudha'afu alayhi thaman as-samar duk wanda ya debi yazo ya debi ƴaƴan itacin mutun da yawa ya wuce misali na adanci kawai a hade yawo to shi ana doublein masa kudin wannan din ne ana doublein masa kudi a ninka masa kudin biyu aka duba ya cika wani buhu sai aka ga ai kudin buhun a wannan yana kai kaza 2000 ne sai a ce to sai ya ninka biyu ya bada dubu nawa 4000 idan ta khaza minhu khabnatan domin ya dauke shi ne domin ya je ya ajiye ne ba don ya ci ba wanda zaka dan tsinka ka ci ne kai wannan babu komai wa yu'addabu bid-darbi sai a dan masa ladabi kai da dan duka haka bulala shikenan wa amma ma ya'kuluhu fi batnihi amma abinda mutun zai gani a gonan ka yana wuce ya dan tsinka haka yanzu balarabe in ka zo shagon shi zaka sai abu zaka ga wani ya dan daya biyu yana dan ci don kwaya daya biyu haka ya dan ci don ya ji taste din su babu wani haka nan mutun zai wuce gonan ka kawai sai ya ga kai timatir ko yan karasaka sai ya dan zare ko da kwaya biyu haka ko mangoro ko lemo haka yana dan wuce a ta gona ya dan cire biyu kawai wanda zai ci kawai a wannan lokacin ya hade yawun shi fa laysa alaihi shay'un babu komai da shari'a za ta kama shi da shi liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama anil harisati an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da harisa wato al harisatu shine dabban da aka kama ta a daji tana kiwo cikin shanu aka sace ta yanda waɗansu wurare ba sa kiwo haka ga sun shake shanu kai cikin daji suna kiwon su da tumaki can indire ya haka ga sun dada kansu inda babu irin gonaki din nan to kai mutum ya je wajen hayya lallaba ya sace wata yar akuya ko tinkiya a wajen allati tu'khazu min marati a can wajen kiwon su aka bi shi aka sace shi wannan ba a yanke hannu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiha samanuha kawai marrataini abinda za a masa wannan idan aka kama shi ya sace tinkiya suna kiwo sai a ninka masa kudin tinkiyan kawai amma da zai zo ne bayan tumakin sun dawo sun shiga shingen su a gida inda suke kwana mutu ya lallabo ya bidare ya sace ta nan ne yanka hannu ya tabbata domin ya sace ta a matsillacin ta inda ake killace su bararu nikalan wannan shine wato nikalan wannan shine ukubarsa wama ukhiza fi atanihi abinda aka sace shi a makwancin sa a shingen sa a inda ake killace shi shanu sun je kiwo mutu ya kama dan maraki a can ba za a yanke mai hannu ba sai a ninka masa kudin dan maraki amma in shanu sun zo gida har an daure su a tirke ya biyo dare ya biyo dare ya kunce a tirke to nan ne yanka hannu ya tabbata fa fihi alqat'u ma yu'khadhu min dhalika thamanu almijanni idan ya kai hulan wani kwano haka kwano almijannu shine kwanon da ake wani hula da ake sa a wajen yaki kamar hulan kwano yake yanda ko an yi sara an yi harbi baya abun nan shi kuma da shi ake auna na dabbobi misali dabbobi idan har ya kai valu din wannan abun shikenan dai manzo Allah ya yanka hannun wani da ya sace irin wannan hulan kwano sai aka tambaye shi wakila sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah fasimaru to wanda ya sace ƴaƴan itace fa wa ma ukhiza fi minha fi aqmamiha aka sace cikin sankon su haka tun ba a cashe ba shi kuma fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man akhaza bi famihi wanda ya debi ƴaƴan itace kawai don ya kai bakin shi ya ci kwaya daya kwaya biyu kawai ya dan diba dabino yana wuce ya ga gonan ka akwai dabino sun nuna ko ayaba ta nuna ya je ya debi kwaya biyu kawai anan take kawai ya bare ya ci ya tafi shine ya diba wa bakin shi kenan akwai mai diba wa aljuhun shi kun san aljuhu kenan a sayar a samu me na'am kudi ya sata ne a buhu don ya je ya sayar ya yawa ya samu na kashewa to wannan ba bakin shi ya diba wa ba walam yattakhiz khubnatan bai dauke shi ya je ya aje ba don ya sayar ya samu kudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dan diba kai don ya kai baki ya ce kawai falaysa alaihi shay'un babu komai akan shi wa mahtamala amma abinda mutum ya diba har abu hukato fa samanuhu marrataini sai in an damke shi zai biya value din wannan kudin na wannan buhun so biyu shi ma zai double wa darabu nikalin a dan masa bulala na horarwa wa man akhadha min ajranihi wanda ya sace abu wanda inda ake cashe abu ake cashe abu misali masar dabino ne inda an tara shi can inda ake cashe shi kafi a cashe shi a fidda shi daga sankon a dawo da shi gida mutum ya je ya diba a can to dama nan ne wajen aje shi kafin a cashe abu a kawo shi gida dama can bayan gida ake aje shi to nan ne makillacin shi idan mutum ya je ya sace a jan kunga an cire su daga itacen ko a itacen an ce in ka diba ka ci kawai babu wani abu in ka cika buhu sai a ce ka biya double amma har in aka kwaso shi aka kawo shi inda ake sheke shi kamar misali shinkafa mutum ya sace ta a gona to nan ba zai biya ba ba za a yanke hannun shi ba sai dai a ce ya biya iya adadin kiman abin da ya sata din so biyu amma har aka kawo shi gida inda ake cashe shi nan yazo ya sace shi nan kuma yanke hannu ya tabbata fa fihi alqat'u idha balaga ma yu'khadhu min zalika thamanul mijan idan ya kai kudin wannan almijan din sai tambihatun fadakarwa idha afa sahibul mani al-sariq idan wanda akai wasata yace ya yafe ma wanda ya sata masa ya yafe wa barawo walam yarfa'uhu ila sultan bai daga bai kai karan shi wajen alkali ba bai shigar da kara ba ba aje kotu ba fala qat'a ba yanka hannu wa in rafa'ahu ilayhi amma har in ya kuskura ya shigar da kara wajen alkali wajaba alqat'u yanka hannun ya wajaba nan kuma babu compromise ya ce ya yafe yanzu ya janye sam duk wata yafiya kafin a kai kotu ne amma matukan an shigar kotu yanka ya tabbata ko ba ta tabbata walam tanfa'uhu shafa'atu ahadin ba'da zalika inda har ka kai mutun kotu yayi laifin da is punishable by had na haddi ne to duk ceton mai ceto da alfarman mai alfarma bai isa ya yafe ba yanzu alkali an kawo masa dole sai ya zartar da hukuncin Allah shi yasa wancan matan da sun yafe mata kafin a gaya wa manzon Allah da babu wani abu amma sai da aka kai wajen manzon Allah aka ce ta sace abun ya sannan aka tura wani ya kuma ya je waya ya neman mata alfarma shine manzon Allah ya rantse musu inda Fatima ne sai na yanka hannunta ballanta na wata me yasa tun kafin ku yafe mata tun kafin ku ka abun a gabana kai abu a gaban manzon Allah kaiwa a kotu ne kotun koli ma babu wani sama da shi ina fata an gane ko wannan shine shi yasa manzon Allah fa hala kana qabla an ya'tiyani bihi da aka kawo ni case a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya mai sata ya kai wa kara wajen manzon Allah aka tabbatar da satan kuma ta kai a yanke hannu sai daga baya ce ya rasulullahi na yafe masa ai manzon Allah ce ayya lokaci ya kure ai da kafin ka zo ka fada mun ne ka yafe da nan ne yafiyar ta yi amma ni kuma tunda ya zo kotu na dole in zartar da hukuncin Allah in ban zartar ba ni kuma din hukuncin Allah zai kama ni wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون دولي. قال ذلك لمن أراد أن يأفو من ذا الله يافئ ونم مغانا نيغا وني وند يسو يافي ووني براو بعد إدانة الساري بايان أن كسو كيام براو وحضوره لدى رسول الله أنقبا أنقرفان دشي أقبا من ذا الله للحكم عليه ذن أزرتر مسا حكمتي سيما نيتي يا رسول الله نايا في أجالش مزال يتي أيا أيدا كافين كزوني نكرشي تحرم الشفاعة في الهدود حرام ني أنيمي الفرما وجن حد الله حرام أنيمي الفرما يتي دون الله أجيفا Allah bai yana gani yana ji za a yanke hannun dan shi za a yi menene da Allah a san yanda akai kaza ka haramun ne musulmi ya cusa kanshi irin wannan idza wasalat ila sultan matukan an kai abun gaban kotu liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam da min fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah, wanda ya kuskura a ta dalilin maganan shi da roƙon shi aka kizartar da haddi na Allah, faqad daddallaha fi amrihi, tamkar ya kafurcewa al'amarin Allah gaba ɗaya ne a matsayin kafiri yake, inji manzo Allah. Allah rufa mana asiri. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li usama ta hujja ta biyu, saboda fadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa usama radiyallahu anhu, atashfa'u fi haddin min hududillah, yanzu usama ka zo ne ka nemi alfarma a haddi na Allah, ka ce kar ayi, ya tsoratar da shi. Hukmun rajulin ladhi yastu ala almanazili, hukuncin mutumin da yake hawa gidajen mutane ya tsallaka ta katanga, wa qatluhum yaje menene wa yaqtulu ahlaha, ya kashe mutanen gidan, wa ya'khudhu amwalahum, kuma ya dauke dukiyansu, to hukmul muharibina, wannan hukuncin shi irin hukuncin terrorist ake masa. Akwai hukuncin da musulunci ya tanada ga mutanen da suke menene suke menene ma ta'addanci ga, suke terrorizing in mutane, ko ma ba yi ta'addanci, suna musu barazana ga rayuwansu, barazana ga dukiyansu, duk ran da za ka yi tafiya kai ka ji tsoron bi ta hanya, to su akwai hukuncinsu wanda zai dauki dukiya kuma ya kashe, in addition ya kashe mai wannan kuma ya nuna masa makami, to wannan shine za mu shiga gobe. Hukuncin yan fashi da makamai masu ta'addanci suna yin barazana ga rayukan mutane da dukiyoyinsu, su ne al-muharibuna, masu daukan makamai. In Allah Ubangiji ya raya mu kenan, ya kai mu goben, da fatan Allah Ubangiji ya sa mu dace. Wannan shine.